إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر ثلاثة شهر تقصد رمضان shekara ta 443 bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 20 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam al-hafiz Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wannan malami ibn Abi Asim kamar da muke ta fada a kullum ya rasu ne a shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma ana kallon wannan littafi daya daga cikin madogara da ake tsakuro abinda ya shafi aqida ta magabata su ne as-salafus salih radiyallahu anhu ajma'in muna bin malam a inda yake mana darasi game da babukan da ke kawo hadisi akan cewa ulubul ibadi baina usba'aini min asabi ar-rahman zakatan bayi gabaki dayan su suna tsakankanin yatsu ne guda biyu daga cikin yatsun Allah ubangiji subhanahu wataala kuma Allah yana tuntuya su yadda ya ga dama zamu tashi a lamba hadisi na 233 inda malam yace haddathana Amr ibn Usman qala haddathana Baqiya qala haddathana Abdullah ibn Salim an Abi Salama Sulaiman ibn Sulaim an ibn Jubair an abihi an al-Mirdad ibn al-Aswad qala ma amanu ala ahadin ba'da alladhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laqalbu ibn Adam asra'u taqalluban min al-kidri idha ijtama'at dhalyan wannan hadisi malam ya karbo shi ta hanyar malam Musa mai suna Amr ibn Uthman ibn Sa'id al-Himsi daga cikin malaman su al-Imam Abu Dawud ne da Nasa'i da Ibn Majah ya rasu a shekara ta 250 shi kuma yake cewa daga Abdullah ibn Salim al-Ash'ari kenan al-Yasubi yana da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i shi kuma daga Abu Salama wannan Abu Salama shine Sulaiman ibn Sulaim al-Qali ne shi ma a ƙasar Shams ya rasu a shekara ta 247 al-Imam al-A'immatul Arba'a sun fitar da hadisin sa yace an ibn Jubayr daga Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufayr shine ibn Jubayr daga baban shi Jubayr ibn Nufayr shi kuma yace an al-Miqdad ibn al-Aswad daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Miqdad ibn Amr wanda ɗaya ne daga cikin as-sabiqin al-awwalin sahabi ne badari sananne cikin sahabbai ya rasu a shekara ta 33 bayan hijira Allah ya kara masa yadda shi yake cewa ma amanu ala ahadin bana kara amincewa da wani in ce ai ya tsira in satankance akan al'amarin wani mutum to na dina wannan ba'da alladhi sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan abin da naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ya qulu laqalbu ibn adama asraqu taqalluban zuciyar dan adam ta fi saurin jujjuyawa min al-qidri fiye da tukunya idan tama'at zaliyana idan tana tafarfasa abin da yake cikin tukunya ta tafarfasa zai ta jujjuyawa ya jujjuyawa to zuciyar dan adam ta fi saurin jujjuyawa fiye da wannan tukunya a lokacin ta tafarfasa wannan isnadi ne sahihi zamu ga akwai Baqiya ibn al-Walid amma ya ce haddathana wanda an fada a baya yana tadlisi amma ya ce haddathana da haka babu matsala game da shi anan al-Imam al-Tawarani ya rawaito wannan hadisi a cikin al-Mujam al-Kabir haka na Imam Muhammad ibn Hanbal shi ma ya rawaito shi qala haddathana Abu Bakr qala haddathana Yazid ibn Harun al-Jurairi an Ghulaym ibn Qais an Abi Musa qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل القلب كمثل الريشة بأرض فلات يقلب حربه ظهرا لبطن جمال ابو بكر ان جدا ابو شيبه تهنيا ايهن واتو ببان مالن يزيد بن هارون ابن زازي ko ibn Zazan As-Sulami da ana fadin haka al-Jurayri daga al-Jurayri shine Sa'id ibn Iyas ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci wanda ya rasu a shekara ta 144 al-Ghurayb ibn Qais al-Mazini Ghurayb ibn Qais al-Mazini muhadran yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 90 bayan hijira an abi Musa daga Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Ash'ari wannan sahabi daga cikin komandoji da malamai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mala Musa al-Ash'ari yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa matsalul qalbi kamatsal risha misalin zuciya kamar misalin wato abin nan ne gashin kaza ko gashin tsuntsu shine risha fida bi ardin falati a wata ƙasa wacce take ainihin wato sahara yukaltu qallibu harifu zahara al-baqal iska tana jujjuya wannan ainihin wato wannan gashin tsuntsu tana yin sama da ƙasa da shi ta juya shi gaba da baya ciki da bai wannan hadisi shi ma isnadin shi sahihi ne al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi ta wannan hanya ta wajen wannan malami na shi Yazid ibn Harun haka ne sai ya rawaito shi ta hanyar Affan zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari da haka hadisi ne shi ma sahihi insha Allah qala sana Abu Bakr قال حدثنا حفص بن غياث وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أسباط ابن محمد عن الأعمش عن الرقاش عن غنيم ابن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساكي تشيوا هذا جمال أبو بكر وطلعين جدا أبو شيبة الديكينا قال حدثنا حفص ابن غياث حفص ابن غياث النخعي الكالنجر الكوفة مشهور مالما لن wanda ya rasu a shekara ta 194 ya yana da hadisi a cikin al-kutub sita gaba daya sai ya dakatar da wannan isnadin sai ya sake dauko wani yace wa haddathana ibn numair kuma haka nan malam abdullah dan numair malam muhammad dan abdullah dan numair ya ba mu hadisi wanda babban malami ne shi ma cikin malamai yace haddathana asbaq ibn muhammad asbaq ibn muhammad ibn abdurrahman al-qurashi maulahu ya ba mu hadisi an al-a'mash wato yanzu su biyin kenan da hafs dan ghiyas da asbaq ibn muhammad isnadin su daga al-a'mash sulaiman ibn mihran al-kufi babban malami al-raqashi daga yazid dan abar al-raqashi shine malamin ayyuh a'mash bin a wannan isnadi wanda ya rasu a shekara ta 119 an ghunayn ibn qais al-mazini daga ghunayn ibn qais al-mazini wancan da mun ji hadisin shi a baya shi ma muhadrami ne yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawa bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine hadisin shi na baya ga shi can an abi musa an annabi sallallahu alaihi wasallam daga sabi abu musa al-ash'ari abdullah dan qais zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi yace matsalul qalbi matsalul risha misalin zuciya kamar misalin ainihin wato abin nan ne gashin kaza ko gashin tsuntsu tu qallibu harrihu bi falatin min al-ard wanda iska ke jujjuyawa a cikin wata ƙasa wacce take ainihin wato abin nan ne falat wato sahara wannan Yazid ibn Abbas al-Raqashi shi da'ifi da ka wannan isnadi ne da'ifi amma zamu ga gashi nan yana da mutaba'a da ta gabata yana da mutaba'a ainihin al-Jurayri Iyas Sa'id ibn Iyas al-Jurayri ne daga cikin manyan malamai shi ne mushin taba da ka zai zama isnadi ne hasanu fi shawai al-Imam Ibn Majah ya rawaito wannan riwaya a cikin muqaddima ta ainihin wato littafin sa as-Sunan قال يجي قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابو صالح عن الليث حدثنا الليث حدثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن ابي عمران قال حدثني ابو عياش عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن wale tace kawo isra'ili ta hanyar wani malami mai suna Umar ibn al-Khattab wannan Umar dan Khattab ba Umar da ka sani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna ne iri daya kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya kawo a cikin al-Mutalib wal-Mukhtalif shi wannan sunan shi Umar dan Khattab ibn Zakariya ar-Radisi mutumin garin Kufa ne yana da hadisi ne a cikin Ibn Majah kadai Umar ibn al-Khattab ibn Zakariya ar-Radisi wancan kuma Umar ibn al-Khattab al-Adawi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tsawon lokaci tsakankano su wannan malami ibn Hajar ya ce maqbulun wato idan an mushi mutaba'a za a karba amma shi kadai ne ba a karba ke shi kuma yace daga haddathana Abu Salih shine Abdullah ibn Salih katibul layth wani malami mai yawan hadisai amma kuma saduqun ne katirul ghalat yana da yawan kuskure kamar da malamin sa sha fada haddathana al-layth daga malamin shi al-layth ibn sa'ad al-misri kin haddathana yahya ibn sa'id shi kuma yace daga yahya ibn sa'id ibn qais yahya ibn sa'id al-ansari wanda yake walakabi da tilmidul fuqaha as-sab'a al-imam yahya ibn sa'id al-ansari ya samu wata falala cewa dukkanin malaman nan guda bakwai da ake cewa al-fuqahu sab'a a Madina ga baki ɗayan su malaman shi su Sa'id ibn al-Musayyib Salim wanda ke Salim akwai sabani akan kasancewa shi ɗaya daga cikin su Sa'id ibn al-Musayyib al-Qasim dan Muhammad dan Abu Bakr Sulaiman ibn Yasar Urwatu dan Zubair Kharija ibn Zayd Ubaydillah ibn Utba ibn Mas'ud shi ne kenan ko shi kuma wanda aka yi sabani a tsakanin guda uku ko dai Abu Salamata dan Abdurrahman ko kuma Salim ibn Abdullah ibn Umar ko Abu Bakar wato ibn Abdurrahman sorry ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Hisham kamar yadda malam yake ke cewa wa fi kibari fuqaha as-sab'a kharijatul qasim thumma urwa yace akwai su malamai guda bakwai a Madina dukkan su zaga yayin sahabbai yace wannan malamai guda bakwai ana ce musu al-fuqahu sab'a akwai kharija akwai al-qasim akwai urwa yace thumma sulaiman ubaydullah sannan sai sulaiman shine ibnu yasar kenan da kuma ubaydullah ibnu abdullah ibnu utba ibn mas'ud yace sa'id da kuma sa'id dan musayyib wasabiqu bushtibai na bakwai din shine akai sabani wa za a saka al-sadi abu salamati ko sun saka abu salama au salimun ko salim dan gida Abdullahi dan Umar yace au fa abubakar khilafun qa'id ko kuma abubakar shine wancan ibnu abdurrahman ibnu al-harith ibnu hisham akai fara cikin alfiyasa ta ilmu musalah al-hadith wa fi kibar al-fuqaha as-sab'a kharijatu al-qasim thumma urwa thumma sulaiman ubaydullah sa'id wa sabi wa tishtibai zuwa kashi shi wannan malamin yayi dan sa'id ibn qais yayi dan sa'id al-ansari dukkanin su malaman shi ya daga cikin falalarsa sannan kakan shi wancan qais sahabi ne sunan shi qais ibn amr ibn sahl sahabu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine malamin su al-layth ibn sa'd a wannan riwaya kuma da man sa'an su ne sun yi karatu a gun juna da Imam Malik duka su daga Khalid ibn Abi Imran shi kuma yace daga Abu Ayyash wannan Abu Ayyash ibn Nu'man Abu Ayyash ibn Nu'man al-Mu'akiri shi ma yana da matsala shi ma maqbul ne kamar da Ibn Hajar yake faɗa a cikin taqribut tahzib an abi huraira daga sayyidina abu huraira radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yace innama qalbu ibn adam bayna usba'ayn min asabi rahman lalle zuciyar dan adam tana tsakankanin yatsu biyu ne a cikin yatsun Allah ubangiji mai rahama wannan hadisi da yake mishi sahihun ne bishawahid ko hasanun bishawahid kamar da suke fada saboda abinda muka ji game da shi akwai mutane guda biyu wanda suke da matsala a ciki أبو صالح أبلا بن صالح ثم أبو عياش ابن النعمان المعاتب سنة الإمام الطبراني يروي توشي أتكلم عن موزم الأوسط تورنا الحين ما لا يرمى دورنا بابي سيتك تواب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك to kafin mu je nan zamu iya fitar da wasu ɗan takaitattun fiqhu akan waɗannan hadisai da malamin ta kawowa masu magana akan zuciya tana tsakankanin ya dan Allah da sauransu inda suna da alaka da waɗannan sauran da za a faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a da yake bari mu ji addu'oyin sai mu yi wannan magana insha Allah addu'a da yake yana cewa ya muqallab la muqallibal qulub قال يجي باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك يا الله وانك جدو يزكاتا يا الله تتسبك تبك الزوجياتا أكد دارك النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتينا يواني وانا أبدع سبودا يويتر وانا لما قندلو لي فلا زمن جدو يا والزوجيا زوجياتنا جدو يا وكما الله نيك جدو ياتا da ka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a yana roƙon Allah ya tabbata mai da zuciyar shi a ainihin kai ya juya ta wasu malamai suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a ne dan ya koya mana mu al'ummarsa tun daga na farko har na ƙarshe cewa mu dinga yin wannan addu'a dan da shi alhamdulillah shi ya riga ya tsira daga haka Allah ya ba shi tabbas innaka innaka lamina al-mursalin ala siratin mustaqim dalle kai kana cikin manzanni kuma kana kan tafarki madaidaici kaga shi Allah ya tashaka tafarki madaidaici amma yana yin wannan addu'a ne yace sabbit qalbi bai ce ku ce Allah ya tabbatar da zakatanku ba dan yi mana karatu mu san cewa lalle wannan addu'a dole ne a dinga yin ta kamar da kuma Allah ya faɗa da kansa addu'ar da Allah ya karantar da mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا cikin suratu ali ibra kai wace ta ma wannan addu'a ya Allah karka juya zukatanmu bayan ka riga da ka shirye da mu a take shi dai malamin yace haddathana hisham ibn ammar qala haddathana salafat ibn khalid qala haddathana ibn jabir qala samitu busra ibn ubaydillah qala samitu aba idris al-khawlani haddathani an-nawas ibn sam'an al-kilabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك wannan ya maimaita shi kuma mun tuna wannan hadisin ya gabata nan kusa a lamba ta 226 ya maimaita shi da yadda yake a can ta hanyar Shamu dan Ammar zuwa ga Sadafa zuwa ga ainihin Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir zuwa ga Busr ibn Ubaydillah ta hanyar Abu Idris al-Khawlani daga sahabi An-Nawas ibn Sam'an ana cewa Sam'an kuma ana iya cewa sim'an kamar da yake cikin tufatu al-ahwazi sharhi furut tirmizi shine yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a yace ya muqallibal qulub ya allah me tuya zakata tabbit qalbi ala dinika wannan yana nuna zuwa ga cewa idarar zuciyar bayi to halitta ce aiki ne daga cikin ayyukan da allah yake halitta allah shi yake halittar zukatan yake kuma jujjuya su yadda ya ga dama kuma cewa da aka yi ya muqallibal qulub malamai suka ce ya nuna halaccin tasmiyatullahi bima sabata fil hadisi wa illam yatawatir kiran Allah da suna wanda ya tabbata hadisi kula wa mutawatir din sannan kuma da jawazul ishtiqaqi fil ism bismihi ta'ala indal bayan idan ga wani aiki daga cikin ayyukan Allah da ya tabbata to idan an zo yin bayanin sunan bayanin aikin za a iya ishtiqaqin suna a babun bayani ana iya ishtiqaqin suna amma a babun asma wa sifat in Allah bai kira kanshi da wannan sunan ba ba za a lissafa shi a cikin suna sunan Allah kaga ai yanzu abinda Allah yake aikatawa shine qalbul qulub juya zakata ko sai Allah bai kashi da suna muqallibal qulub ne juya zakata to ba za a ɗauki wannan sunan yanzu a haka a kai shi cikin lissafin asma'ullahi husna a ce a cikin sa akwai muqallibul qulub ba can sunaye sai inda Allah ne ya kira kanshi da haka ko mun gani kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna yanzu bayanin sifa har wani sai ko tane ka wa dan shi suna Abdul Muqallib al-Qulub wata kila ba za a yi haka amma an go bayani ya halatta a ce Allah mai duniyar zakata ko mun gane wannan ya halatta haka babu lafi insha Allah ya muqallib al-qulub sabbit qalbi ala dinika قال حدثنا ابو المصفى قال حدثنا عبد الرحمن البقري عن حيوى بن شريح قال حدثني ابو هانئ انه سمع ابا عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك وانا شيما يا غبات لما تدري 229 yadda yake dinnan da isnadin ta hanyar Muhammad ibn Musaffa zuwa ga Abu Abd al-Rahman al-Bukhari qari ali makka ta hanyar Haywa ibn Shuraih babban malamin kasar Sham har zuwa kan sahabin shi Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhuma yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa akan Haywa malamin kasar Misra yana cewa ya musarrifal qulubi tsabbit kabi ala ta'ati قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابي كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب عن ام سلمة قالت كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك wannan kuma shima wannan ya gabata a lamba ta 230 nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuma yadda malam ya kawo ta hanya Abubakar ibn Abi Shayba zuwa ga Mu'adh ibn Nasr shine Mu'adh ibn Mu'adh al-Anbari kenan ya rusu ka ta 96 ta hanya wani mutum mai suna Abi Ka'ab sahib al-Harir shine abdu rabbihi ibn Ubayd al-Azzi yana yin sana'an sai da al-Hariri ne sai yake ce mishi sahib al-Harir al-kunyan sa Abu Ka'ab shi kuma rasuwarsa shekara ta 161 daga Shar dan Haushab wanda mun ji magana a kan shi a darasin da ya gabata an ummi salama qalat sayyidatuna ummu salama matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yin addu'a yana cewa ya muqallibal qulub ya ubangiji mai juya zukata sabbit qalbi ala dinik ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan bin addininka qala da sana hudba قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول وليس نجشما من جيش أبايا يوشي على ما تقري بدا ثلاثين دعا جانيا قدبا ابن خالد زواج ابن مالني حماد بن سلمة ابن دينار جانيا علي بن زيد ابن زبعان وليس نجشما زواج أم محمد ودما تاتي مجهوليا زواج عائشة ورمومي رضي الله عنها ta kasance tana cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita addu'a yana cewa ya muqabbitul qulubi sabbit qalbi ala dinika qultu ya rasulullah sai nace mishi ya ma'aikin Allah innaka tukthiru an tad'a bi hadhihi addu'a me yasa ne kake yawaita yin wannan addu'a ne fa hal takhafu kana jin wani tsoro ne qala na'am yace kwarai ina jin tsoro Aisha wa man yu'minan ya Aisha qulubal ibadi baina usba'aini min asabir rahman yace wane ne sai yace shi ya gamsu yana cikin aminci bai san me zai faru ba bayan zakata suna ainihin tsakankanin yatsu guda biyu cikin yatsun Allah ubangiji wanda muke sarki wannan isnadi ne mai rauni amma hadisi ya tabbata kamar yadda muka ji babu ma zikir annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'radu bihi wa yaqulu ya musarrifal qulub baban dake bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yana cewa ya Allah me juya zakata saboda abin da ke bujiro ma zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita wannan addu'a qala da sanin Shafi'i ابراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن رزائن عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان اكثر ايمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب ومصرف القلوب wannan ma da ya karbo hadisin ta hanyar wani mutum mai suna Ash-Shafi du'an fa da Shafi'i wanda zai fara zuwa cikin tunanin mutum shine Muhammad ibn Idrisa babban malami amma ba shi ake nufi ba nan wannan wani kawu wancan malam Shafi'i gashi nan sai mai faɗi sunansa shine Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas ya rasu a shekara ta 237 dangin wadancan shi ma wancan shine kawunsa Shafi'i da muka sani shine kawunsa domin Shafi'i mutaqaddim ne akan wannan shi rasuwarsa shekara ta 204 wannan malami ya da hadisi a cikin sunan Talibam Nasa'i da Ibn Majah shine ke riwaya daga Abdullah ibn Raja al-Gada'i shine ke da wannan riwaya ta hanyar Abdurrahman ibn Ishaq shi kuma mutumin garin Madina ne Al-Zuhri daga inda Az-Zuhri wato ibn Shihab al-Zuhri an Salim daga Salim dan gida Abdullahi dan Umar an ibn Umar daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar kada yake kana aktsaru aymanin nabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan rantsuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana yawan cewa la ba haka bane wa musarrifil qulubi na rantsi da Allah ne juya zukata wannan isnadi ne kyakkyawa min ajali Abdurrahman ibn Ishaq al-Madini saduqun ne daga cikin masu riwaya Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa haka nan Nasa'i a cikin al-Aymanu wa al-Nudur akwai wata kasida ko wani baiti da malami cewa an gato anan da yake inasi shine baitin wani mawaki mai suna Umar dan Abi Rabi'a mawaki ne mashhuri daga cikin mawakan daular Abbas Banu Umayya da yake cewa masumiyal qalbu illa min taqallubi masumiyal qalbu illa min taqallubi fahdhar min al-qalbi min qalbin wa tahwili fahdhar min al-qalbi min qalbin wa tahwili yana cewa masumiyal qalbu illa min taqallubi ana ganin cewa ba a kira zuciya da suna qalbu ba sai saboda yawan jujjuyawarta yace fahdhar min al-qalbi kai ta ka tsantsan da zuciyarka min kalbin kace dinga jujjuya maka wata hawil ko ta tashi daga wannan wuri ta koma wancan istina ce ne kai malamai suke yi dashi kai dai kai ta addu'a wannan addu'a da kuma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah ya kare qala hadathana muhammad ibn isma'il qala hadathana ibn abi qais an akhihi an sulaiman ibn bilal an musa ibn uqba an nafi' an salim an ibn umar qala kana yaminu nabiy sallallahu alaihi wasallam katiran asma'uhu yaquluha la wa muqallibal qulub la wa muqallibil qulub bale sai kawo wani isnadi wannan isnadi yana da ban sha'awa kware da gaske yana riwaya ne ta hanyar malam muhammad da isma'il al-imam al-bukhari shine malamin sha wannan riwaya Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Barzizba al-Bukhari al-Juqfi mawlahu wannan mashhurin malamin wanda dalilun ala ta'rif shine malamin ibn Abi Asim al-Imam al-Bukhari ya rasu a shekara ta 256 bayan hijiran wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karbo daga malamin sa shine ibn Abi Qais wato Ismail ibn Abi Qais wannan Ismail ibn Abi Qais malami ne kamar yadda malamai suke faɗa cewa Zahabi yana faɗa a cikin sirri yana cewa kana alima ahli al-Madinati fi ayyami shine babban malamin mutanen Madina wa muhaddithuhum fi zamanihi a zamanin da yake rayuwa a Madina shine babban malami shine malamin hadisi sai yace ala naqsin fi hifdhihi wa itqani tare da cewa yana da nakasa a haddasa da kwarewarsa wajen riwaya yace walaula riwayatu shaykhaini am da ba dan bukhari da muslim da suka fitar da hadisi daga gare shi ba yace la zuhzih hadisu da an yi kace-kace da hadisan shi ila darajatul husni da ba za a kusa hadisi sosai ba amma bukhari da muslim a cikin ashabul kutubu sita kuma su kade suka rawaito riwayarsa shi ba mun Nasa'i ma yayi watsi da shi ne dan an taba tambayar da rahoto ne aka ce me yasa malamin ku Imam Nasa'i yayi watsi da Ismail ibn Abi Qais sai har zai bada labari sai ce kai ba zan faɗa ba
su burkani suka takura musu sai da ya fada musu yace to bari mu ga barkaci ibnu awli kuwa yace fa makaryaci yana kira hadisi saboda an yadda da shi a madina idan zai bada fatawa ya rasa yadda zai yi kawai sai kira musu hadisi yana na cikin sura al-Ibn Bara wallahu a'lam so da ka zaka ibnu adiyin da yazo a cikin al-kamil fi du'afa ar-rijali sai yake cewa haddatha an khalihi malikin bi gharaiba la yutabi'u alaiha ahad ya ruwaito hadisi daga dan uwan mahaifiyarsa maliku dan uwan mahaifiyarsa ya ruwaito hadisi daga maliku wadanda babu wanda yake biyo shi akai bi gharaiba la yutabi'u alaiha ahad malamai sun yi hujumi akan shi sosai gaskiya amma kasancewar bukhari da muslim daliban shi ne kuma sarwato hadisansa sun yi intiqai wannan ce ya tsiratar da shi duk da haka ana taka tsantsan game da hadisan shi wanda ba sa cikin bukhari da muslim isma'il da yake cewa ibnu ukhti malik ko isma'il dan abi qais daka ya da kyau musamman dalibai su san wannan dallai malami ne amma yana da saukin abin nan karfin bai da karfi sosai shi sa a cikin mizanul ittidal sai zabi yake cewa muhaddithun mukthirun fihi lin malamin hadisi ne mai yawan hadisai amma yana da dan rauni in ba na manta ba ya rasu ne a shekara ta 226 ko da rabawar su so da haka wannan shi kanshi wannan isnadi ne a cikin shi akwai wata matsala da ta faru wanda shi ake dangantawa matsala shine kasancewar Nafi'u a tsakankanin Musa ibn Uqba da Salim duka sauran waɗanda suka ruwaito wannan riwayar da wannan isnadin sun bar shi ne daga Musa ɗan Uqba zuwa ga Salim ko babu inkifai amma shi yace ya ƙara da Nafi'u wataƙila ya zama wannan ɗaya ne daga cikin wahamin da yake domin Musa ibn Uqba ya ainihin riwaya daga Salim kai tsaye shi kuma sai ya ƙara da Nafi'u sai zama kamar mabid ne fi muktasarin asanid wallahu ta'ala a wannan wurin yana riwaya ne daga dan uwansa zuwa ga Sulaiman ibn Bilal zuwa ga Musa ibn Uqba yace daga Nafi'u daga Salim daga baban Salim din shi ne Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma qala yace kana yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam katiran asma'uhu yaquluha rantsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance katiran so da dama asma'uhu yaquluha ina jin yana yin rantsuwa yana cewa la wa muqallibil qulubi ba haka abin yake ba na rantse da Allah ubangiji wanda yake jujjuya zukata wannan hadisi ne sahihi kamar da muka fara dukkanin mazajin shi da jarin shi khaini in banda Muhammad dan Isma'il dan shi kanshi Bukhari kaga wannan ce da cikin rijalul kitabi sai kuma wancan Isma'il ibn Abdullah Isma'il ibn Abi Qais wanda al-Imam abin ibn Adil yake fara a cikin taqribi ke cewa saduqul akhba'ati ahadith min hibzi wallahu ta'ala a'lam qala hadathana ibn katib qala hadathana abdul aziz ibn muhammad am musa ibn uqba an salim to kaga dai isnadin musa ibn uqba daga salim kai tsaye an ibn umar qala kana yaminu nabi sallallahu alaihi wasallam allati yahdithu biha katiran la wa qallib al qulub ya kawo ta hanyar malamin shi wato ibn katib shine muhammad yaqub ibn katib zuwa ga abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi kenan zuwa ga musa ibn uqba ta hanyar salim ibn abdullah ibn umar zuwa ga mahaifinsa sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu an abihi qala yace kana yaminun nabi sallallahu alaihi wasallam allati yahdithu biha katiran rantsuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance yana yawan rantsuwa da ita shine ya kance la wa muqallibil qulubi a na rantse da Allah ubangiji wanda ke tuya zakata wannan riwaya ta ce cikin sahih bukhari bukhari ya ruwaito ta da ainihin al-imam at-tirmidhi da nasa'i da baihaqi da tabarani duk sun ruwaito wannan riwaya wanda a ciki babu ƙarin wancan Nafi'u waccan mai Nafi'u ba ta cikin sahih bukhari mu kiyaye da bukhari ya bai wa daliban shi ita a wajen littafinsa amma shi dai wanda ya saka a cikin bukhari cikin littafinsa as-sahih ita ce wannan mai Musa ibn Uqba an salimin ba tare da sanya Nafi'u tsakankani ba tabbatar da cewa yayi intiqai kenan na hadisan wannan malami abinda ya tabbata shi yake sakawa wannan tace riwayar thiqatu wanda ta tabbata qala dathana duhaym qala dathana ayyub bin suwayd qala dathana yunus bin az-zuhri an hamza ibn abdullah an abihi qala kana kathiru qasab an-nabi sallallahu alaihi wasallam la wa musarrif al-qulub yana jika wata hanyar malam duhaym zuwa ga ayyub ibn suwayd abu mas'ud al-shimyari ta hanyar yunus ibn yazid al-aili daga imam az-zuhri muhammad ibn shahab an hamza ibn abdullah ابن عمر بن الخطاب حمزة بن عبد الله وتمال عبد الله بن عمر كينان وانا شما جيكن سيدنا عمر حمزة بن عبد الله بن عمر daga babansa wato malam Abdullahi dan Umar yake radiyallahu anhuma qala Abdullahi Umar yake cewa kana kasiyu qasamin nabi sallallahu alaihi wasallam rantsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a mafi yawan lokuta yakan ce wai yakan rantsa ne ce la wa musarrifil qulub sam na rantsa da Allah ubangiji wanda ke juya zakata to wannan isnadin yana da wata irin matsala shi ma shine ayyub din can ibnu suwayd shi ma saduqun ne ya kuɗe da ka zai zama hasan kenan insha Allah qala dathana ibn miskin qala dathana ibnu abi maryam hadathana ibn lahi'a an aqil an ibn shahab an hamza an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa tanyar ibnu miskin shine al harith ibnu miskin malam al harith ibnu miskin wani malami ne cikin zuhadu ya rasu a shekara ta 250 yace hadathana ibnu abi maryam wa sa'id ibnu abi maryam an ibn lahi'a daga malam abdullah ibnu lahi'a ibnu uqba al qadi al hadrami al misri تذكر رجال الخمسة بند إمام البخاري شنيد إمام البخاري ده نسائي سنة وسنة ده حديث إبن لهي أبو لون الشماء وكي ما تنظم ديوا أكنسا ينا ده مول محجة تنبا يمو ببارا دي تلت تفنسا شكو ميتشي أن أقيل ده أقيل إبن خالد أن إبن شهاب ده أين يقواتو إبن شهاب شنيد محمد إبن مسلم إبن شهاب الزهري an hamza daga hamza dan abdullahi dan umar an ibnu umar daga mahaifinsa sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wa anabi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam nahwuhu kwatankwacin wancan wannan shi wadai da sahihun ne dan ahada shi bi ma takaddama da wancan da ya gabata dadi wannan hadisai suna tabbatar mana da ainihin abin da aka faɗa ne cewa zakatan bayi bayin Allah ga baki ɗayan su zakatan su suna menene suna hannun Allah ubangiji madaukakin sarki Allah ubangiji madaukakin sarki ya ba al'amarin a hannunsa shi yake juya zakata yadda ya ga dama ya juya su daga imani zuwa shirka ko daga shirka zuwa imani ko daga tauhidi zuwa shirka ko daga shirka zuwa tauhidi haka nan daga da'a zuwa fasirci ko daga karfin zuciya zuwa rauninta ko daga ainihin wato nagartarta zuwa lalacewarta ko daga karuwar imani zuwa raguwarsa duka waɗannan halat ɗin da ke bujiro wa zuciya to Allah Ubangiji subhanahu wataala shi yake kaddara su shi yake sarrafa su shi yake zartar da su sannan kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa to ba wai za mu dogara da wannan hukunci na kaddara mu zauna kawai ba ma wani kokari bane dole ka tashi kai kokari kokarin da hadisan nan suka nuna shine kai ta'adda Allah ka shiryata da zuciyata Allah ka tabbatar da zuciyata akan da ya musarrifal qulub ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'ati sannan ga aya kuma ta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah ubangiji ka dace da mu Allah ka tsare mu daga lalacewar zuciya da karkacewarta kamar da ku muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa akwai wata tsoka a jikin mutum wanda ita ce zuciya in ta gyaru duk jiki ya gyaru in ta lalace duka jiki ya lalace ita ce dai wannan zuciya ita ce abun nufi a nan insha Allah na'am ibn islam al-harith al-harith ibn miskin na'am yayi Muhammad ibn Miskin. Kun gani shi? A ƙasa ne? Eh? A nuskar ka? Okay, Muhammad ibn Miskin. To wahayi na nake nan biya ka ne. Sannan shi ma malamin shi da Al-Haris ibn Miskin ne, zan ƙara dubawa insha Allah. Inda ya faɗa naka taƙiƙin daban ne? Muhammad ibn Miskin. Yana iya yiwuwa wanda ya faɗi mun a rai kenan kuma na san malamin shi ne Muhammad tabaƙar sa daya Al-Haris ibn Miskin malamin su ne da su Imam Tirmidhi. Jazakumullahu khairan. Muhammad ibn Miskin nam. Jazakumullahu khairan. Bab wannan babu zai magana akan abin nan kaddara in ta faru idan Allah ya kaddara kaddara to babu wani dabara da mutum zai yi ya galabe shi wannan kaddara qala hadathana muhammad ibn musaffa qala hadathana baqiya an abi bakr ibn abi maryam an ali ibn abi talha an ibn abbas an ali nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala qad yaqna'ul hadam ma lam yablughil qadam fa idza jaa al qadam hala dun al nadar daga muhammad ibn musaffa zuwa ga baqiya ibn al walid zuwa ga abubakar ibn abi maryam ta hanyar malam ali ibn abi talha to abubakar ibn abi maryam mun ji a baya cewa yana da ikhtilaf shi kuma wannan ali ibn abi talha tsakanin shi da ibn abbas akwai inqilai lam yasma min ibn abbas kamar da malamai suke fada ga kuma baqiyatu dan wali a can shi kuma yayi an'am da aka wannan isnadi ya dauke da matsaloli a kallon kwaya uku aka ce ibn abbas radiyallahu anhu ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah ya ce qad yaqna'ul hazab wa qad yanfa'ul hazab taka tsantsan yi a hankali da lura to yana iya yin amfani bayan kana tuka mota ko kana tsallaka titi ko kana aiki a gonarka ko kana wanda da injin wanda ko kana gyara wuta duk wani abu da mai tsayi da kake yi to ka bi a hankali kana taka tsantsan zai maka amfani taka tsantsan kanka zama kana da ganganci kace yayi ba ruwanka sai abin da Allah ya zai yi ko akai ta hakwano a'a ka bi a hankali wannan bi a hankalin zai maka amfani yaushe malam ya bulgil qadr matan kaddara ba ta zo ba idan kaddara ta zo kana taka buki sai ka ji shin ko ba ka buki sai wani zai buga maka ko kuma kana zo na kofar gidanka wani dan asaba zai kade ka yazo kun haka nan kawai kana kai tawa da bako ya buge ka ya karya ma kafa ko haka baka ma din da yake ba yace fa idza jaa al qadr idan kaddara ta zo hala dulan nazari to zai ma sha makance ka daga duk wani wayo ba za ka iya makaddara wani wayo ba wannan hadisin ma dan shi ingantacciya ce duk da yake bai tabbata ba marfu'a abin da ya tabbata shine mawqufan magana ce ta Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu kuma da zamu ji a riwaya wanda ba wannan ba a wani waje can ka ji wannan dakar zaka iya ya zama a rayuwa kana yin abubuwanka bisa abin da ya dace da sunanul hayat sunanin da Allah ya tsara na rayuwa kana daukan mataki wa khudu hijrak ka sa tufafi dan ka kare al'auranka dan kuma kai kwalliya ka sanya lema ko rigar ruwa dan ka kare ka daga ruwa duk wannan yana daga cikin daukan asbab ka ci abinci dan ka kare yunwa ka sha magani dan ka samu saukin larurar ka ta rashin lafiya idan kai ma'aikacin tsaro ne ka saka kayayyakin da suke saka wa ma'aikatan tsaro dan ka kare kanka kuma kana rike da makamunka amma wannan bai hana in Allah ya kaddara abin da zai faru da kai faru da kai za ka yi tafiya da motarka ka mata juye ka gyara burki ka tabbata akwai ruwa a lagireto ko mai lafiya sannan ka kama hanya in kai mai daukar fatan da ne ba ka yi obalodi ba ka yi bacci da daddare ka huta dan ka tashi cikin sahawun ka ka tashi da nutsuwarka kai ka abin nan ka kama hanya to idan Allah ya so sai ku kai lafiya in dai kamata a taka burki ka taka burki in dai kamata a yi gudu kai gudu haka mata a cikin kicin din su suna girki suna kula ba su saka hannunsu a wuta ba su saka hannunsu a talge ko ruwan miya sai su saka lude su motsa shi ko a wata rana ga talge zai kona su to kaddara ce ta zuciya idan kaddara ta sai talgen ya fallasa ya kona ta ko gas ya ki kasuwa ya ta da gubara duk waɗannan kaddara ce take zuwa sai mutane dabara ta kuce musu duk wanda ya taba mushahadan hadari ko akai hadari da shi a mota Allah ya tsare mu daga hadarin mota ba za ka iya ba da labarin ya akai ba wani losing control ne wani na rabin saka ko dan gangedi kawai ko gittawa wani abu ko faduwar gaba da zaka ji gaban ka ya fadi sai ku ga ka losing control kafin ka ce Jack Robinson wani turanci ke cewa shikenan mai akwa tawo wani daga nan sai dai kabari wani ya nakasa wani ya ji ciwo da zaka samu wanda suke hatsarin ka ne mai labarin abin da ya faru ba za ka iya baka labari sai dai yan kallo su ne suke ba da labari a ce ai motar kaza ta yi ko kaza ya faru labarin bi haƙƙin wa bi ghairi sadaka al-hazar yana da amfani taka tsantsan game da abin da ka san zai cutar da kai aiki da asbabu wanda za su taimaka maka bai yiwa kai ka zauna cikin katin jarabawa ka ce Allah ya kaddara to za ku ga sakamako irin na kaddarar da ka jawo kanka na fata mun gano ne قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي حدثنا شبيب عن اكرمه عن ابن عباس انه قال قال له الازرق يا ابن عباس انا ننسب له فخر عددت من قميصي هذا فيقع فيه وذكر الحديث قال حدثنا ابي مالن ابن ابي اسو يجي بابانا يا بان حديث يا زغيا داو جدك baban shi wato Amr bin Zahab an ko yanzu daga baban shi yake tashi shi ma baban yace haddathana Ali ni ma babana ya bani hadisi haddathana Shabib ni kuma malam Shabib ibn Bishr al-Halabi shi ya bani hadisin an Ikrima daga Ikrima maula ibn Abbas Ikrima din nan wanda ibn Abbas ya sha wahala da shi kafin ya kama hanya Bukhari yayi hujja da shi akan halaccin idan yaro bai jin magana a daure shi sai ya iya karatu Ibn Abbas fa amari yake saka wannan bawan Allah amma daga baya kuma an samu kanshi shike riwaya daga Ibn Abbas radiyallahu anhu yake bada labari cewa annahu qala lahu al-azraq ibn al-azraq nafi'u ibn al-azraq ibn qais al-hanafi al-haruri wannan dai ne daga cikin ru'usul azarika ko kuma kace ma shine ra'asul azarika akwai firqa ta khawarija masu zubar da jinin musulmai masu kafirta musulmai sananniya ce a cikin tarihin musulunci ana ce mata al-azariqa wannan nafi' bin al-azraq daga cikin sunan shi dinna al-azraq akai ishtiqaqin sunan wannan kungiya dan ta'adda ne sosai dan boko haram ne cikakke an kashe shi a farkon shekara ta 65 ko karshen shekara ta 64 kamar yadda malaman tarihi suke ba da labari Imam Muzabi a cikin Tarikhul Islam da Ali da ainihin Ibn Kathir a cikin Al-Bidayatu wa Nihayatu da wasu su yana da gaskiya wanda suka tani kayan baya bayan abin da ya faru na ta'annatin da sojojin Husaini dan sojojin abin nan Yazid suka wa Sayyidina Husaini a Karbala shi ya zo garin Basra ya dinga zuga mutane zai tsaya a bakin kasuwa yana ta wa'azi yana kuka yana karanta rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tazarhum yudillu ubadaka wala yajid la fadlan kafara wannan ayi dai dai dinga wa'azi tsawon watanni sai dai tabbatar ya zuga duk mutanen garin aka taru sojoji sama da 10,000 akwai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin shine Qurra dan Qais baban wannan babban alkalin Qiyas ibn Qurra suka kashi suka fara kashewa saboda ya musu wa'azi cewa wannan ba daidai bane suka fito suka yaki da sojoji to anan yana cikin wanda aka kashe a wannan yaki karan farko to mutumi ne wanda yake abin kyama a cikin tarihi ba a san shi saboda rashin kirkin sa yayin mai Ibn Abbas rashin kirki ba dan kadan ba al-Imam At-Tabarani ya rawaito hadisi da yawa a cikin Mu'jamul Kabir a cikin Musnadin Ibn Mas'ud Ibn Abbas suka koma hadisan da ake cewa masailu Nafi' ibn al-Azraq ala ibn Abbas tambayoyin da Nafi' ibn al-Azraq yayi wa ibn Abbas ya sha zuwa da nufin ya kure ibn Abbas ya kure shi ya rikita mai al'amari sai ya same shi no shake tambayoyi ne sun fi guda 100 a cikin alqur'ani a cikin hadisi a cikin shubuhi ibn abbas ya tabashi amsa to irin ta ce daya daga cikin wadannan nan ya ya abinna ya takura hadisin shi da take in ka karanta in ba ka san asalin kissa ba za ka kasa gane me hadisi yake bi bari mu ji takaitaccen kissa yadda take a cikin lissafin ibn kasir akwai in gube da rubuta na dauka akwai ibn kasir anan kusa sai ban ganshi sai an shiga labarin amma ga shi daga lissafin tafsiri na ibn kasir a cikin juz'i na shida bari mu karanta mana bai da yawa inda ibnu kasir yake fassara fadin Allah wa tafaqqada at-tayra fa qali fa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghadib cikin kisa Sulaiman ko a sosotin nan annabi Sulaiman ya nemi wato hudhuda bai ganshi ba sai ya ce ma li la ara al-hudhuda ila al-hudhuda yake al-hudhuda sunan su ne ko haka yake cewa da Hausa duk da yake ana rubuta cewa shi yana da wani suna yana da pet name sunan shi ne ma ta ta shi ko Ambar wani suna makamancin haka akwai su da yawa a cikin kisoshi yace Ibn Kathir yake cewa kana hudu hudu muhandisan wannan al-hudu hudu ya kasance engineer ne kwararren engineer ne na ruwa yudillu Sulaiman alayhi salam ala al-ma'i yana gwada wa Sulaiman inda ruwa yake idan kana bi ardin fala idan yaje sahara yaya da zango talaba husaini mutsun fa nazara lahu alma mutsun sai ya zo inda ka san hana yanzu ai bohol ai sabi abin cika ina za a samu ruwa fa nazara lahu fil alma fi takhumil ard zai nuna cewa daidai nan ne akwai ruwa a ƙasa tsohon technology ne wannan gidan sosai ko yace kama yaran insanu ashay'a zai ga ruwa kamar yadda mutum ke ganin ruwa a lawajin ardh ya arifu kam masahata ba'adahu min wajhil ardh har ma yana iya sanin cewa za a yi tono ne na mita kaza sannan a ga ruwa fa idza dallahu alayhi in yace musu daidai nan ranka ya dade akwai ruwa daidai nan kuma za a tona mita kaza a samu ruwa shikenan amara Sulaiman alayhi salam aljan fa hafaru lahu zalikal makan sai Sulaiman ya sa dan kwadagon shi cikin aljanu sai su tona sai a je ruwa inda aka inda ya fara din hatta yastabid alma'u min qararati fa nazala Sulaiman alayhi salam yawman bi faratin min al-ardi fa tafaqqada at-tayra li yara al-hudhuda fa lam yarahu wata rana an tsaya wani waje sai annabi Sulaiman ya dubi ba cikin tsuntsaye sai bai ga Sulaiman bai ga al-hudhuda ba shine yace maliyar la al-hudhuda am kana min al-ghaibi hadith kita take sai malam yace haddasa yawman ibnu abbas bi nahwi hadha wata rana ibnu abbas yana karantawa a majalisin sa sai ya karanta da irin wannan karatun wa fil qaumi rajulun min al khawarij akwai wani dan kalakatu a wajen yuqalu lahu nasib bin al azraq kun ji shi ko wa kana kaseeran al itiradi ala ibnu abbas yana yawan yi wa ibnu abbas musu da jayayya da kokarin ya kure shi fa qala lahu kif ya ibnu abbas ce malan kamar shi malan ka jarshin koyarin ta kala gaba yace gulibta al yawma yau dai na kure ka wallahi wannan wace irin ƙarya ce qala walima ibnu abbas yace ya haka qala innaka tukhbiru an al hudhud kai ne zaka ba mu labarin wai al hudhud annahu yara ma a fi taqum al ard kace wai yana iya ganin ruwa a ƙasar ƙasa wa inna as-sabiyya tsuntsun da dan yaro la yazqu lahu al-habata fil fakhri karamin yaro zai saka mishi ɗayan abin nan gero a cikin tarko saboda rashin wayo wa yahku al-fakhri turaban sai a saka ƙasa a cikin tarkon fa yaji'u al-hudhudu fa ya'khudha fa yaqutu al-fakhri sai yazo ba shi da wayo sai ya shiga cikin tarkon a kama shi tsuntsun da tarko ke kamawa kai zaka ce mana wai injiniyar ne na ruwa fa yasiduhu sabil muna ganin yara suna kama shi fa qala ibnu abbas ibnu abbas yace laula an yadhhaba hadha fa yaqula na rantsi da Allah ba dan kada wannan bakaccen ya je yana cewa radattu ala ibnu abbas lama ajabtu ba dan kai ya je ya ce za kure ibnu abbas ya ce Allah da ban bashi amsa kun dai san ba wai muka saba haka da shi ba amma wannan yanzu ban bashi amsa zai ce idan gaskiya ya kure faƙala lahu wai haka yace Allah wadaranka a wata ruwaya yace mishi sakiratka ummuka wa ajmatuka ina ma da uwarka tayi barinka ko kuma an sace ka kana yaro da yafi mana alheri yace innahu idza nazala alqadar amiyal basar ai ita kaddara idan ta zo duwayenka sai ya bace to huda-hudan nan duwayen shi idan kaddara ta zo sai a kama shi a tarko ko mun gani akwai driver da zama ya kware a tuki amma ta sai ka ji ya faɗi ko pilot ko wani babban masani mutane sai samu matsala wa zahabal hazam duk dabara ta sai ta kare fa qala lahu nafi'un wallahi la ujadiluka fil qur'ani ba'da al-yawm kina rantsi da Allah ba zan tsara musu da kai ba har abada wannan ita ce tambaya ta karshe da yabo shi yana ganin yau ya fasa mishi yayin da yake so fa bai san malami ne iyakan malami ba akwai wani malami a wannan zamani da yake hakikin wannan masail din ita ce ya kaci su guda akwai shi al-Abrar sunan shi kiran masail ibn Najib al-Azraq al-Ibn Abbas kiran nan al-Abrar malami ko sun sai inda yake yanzu tunda akwai shi juz'i ne guda daya kamar girman bulukul maram zaka iya duba shi koda internet ku zama kun ji wannan an ga kuma ha sunan shi kiran masail Najib al-Azraq al-Ibn Abbas kuma zaka yi kuma al-mujamul kabir a cikin musnadin ibnu abbas zaka ga su da yawa tambayoyin da ya mushi haka nan a cikin musnadin shamiyin shi ma dai na abin nan na mallan abin nan mai sunan shi at-tabarani da littafin kitabul qadar hakim ma ya ruwaito wannan kissa wannan shine abin da ya faru da ibnu abbas suka ji ya ce innahu yunsabu lahu fakhr ai shi huda huda ana kafa mishi tarko a dakkamin kamisi tarkon ya fi ainihin rigar nan ta wa laushi haza fa'a fihi sai fada ciki tsuntsun da ake wa tarko ya fada zaka ce mana wai yana da ilimin sanin inda ruwa yake ba mu yadda ba har zaka yan ta san zafin kai suke ba kawai da hankalin suke aunawa sai wa malamai raddi da ba ku duwa ga irin wannan malami irin Ibnu Abbas malamin da annabi ya masa addu'a kuma an san Allah ya karba kuma an gani sannan ya sha wahalar karatu mun shayin tarihin sa amma samun dan talakatu da gira mishi wannan musulma in ba bala'i da ce da ake ciki ba kuma kaga ashe bala'i ba sabo bane ke har yanzu ana yayin lokacin da malamai za su magana da yayin su ke ƙarya ne kuma da annabi yake cewa za a yi shekaru ta takunu sinuna khadda'atu shekaru na yaudara yusaddaqu al-kadhibu wa yukadhdhabu as-sadiq shine wannan zaman da muke ciki a ƙaryata mai gaskiya a gaskata makayyaci malami ya faɗi magana ya ce Allah ya ce annabi ya ce koyi ba fatawa koyi ijtihadi koyi kawo matsala jahilai su wata guda suna cewa ƙarya yake jahilai ne kuma gaba ki ɗayan su da marasa tunani ba sa kallon girman shekarunsa ko iliminsa ko gogewarsa ko hurgurarsa ko kuma kasancewar shi malami Allah ya bashi ƴancin ya faɗa ko da kuskure ne in ya kuskure ma za a bashi lada su kuma su da wannan yanci amma su saka baki a yi ta hayaniya ga salon muna gari a gari Allah ya kyauta wannan dai babban yana nuna mana cewa duk maganar da ake a kan wato ɗaukar asbabu to suna da amfani ne idan ƙaddara ba ta zo ba idan ƙaddara ta zo da duk wani sababi da duk wata addu'a da duk wani taka tsantsan zai hana abin da Allah ya ƙaddara zai faru da kai zai hana ya faru da kai to idan ya faru da kai din sai ka yadda cewa ƙaddara ce kaka dinga cewa law anni fa'altu kaza la kana kaza fa inna law taftahu amal ash-shaytan la musarrara ana insha Allah sai Allah ya kafa darasi na gaba wa sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi